Mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewa Sharif Nastura Ashir ya shawarci gwamnatin tarayya da ta yi watsi da adawar da wasu shugabanni ke yi akan shirin rugga domin a cewar su ba zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba.
Maganar mu mun kasa ta gida uku ne, kusan kaso biyu na maganar mu muna magana da al'ummar arewa ne. Muna nuna musu gane halin da suke ciki. An gina musu fitintinu da ake so sai an durkusar da su, sannan rana ɗaya a zo a ruguje union din su su tashi ba tsuntsu ba su ga tarko.
Akan batun filayen kiwo ko sokewa, Sharif Nastura Ashir ya ce an sa siyasa ne a cikin al'amarin.
Yanzu abin da zan bada misali shine ku duba wannan dokar da gwamnati ta cewa za ta yi wannan matsugunin ga su makiyaya. Irin fa abin da jihar Benue ta faɗa ne da jihar Taraba, sai kai doka takaddun suna nan, ku ɗauko tsarin su ku zo ku duba, ku ƴan jarida ne ku duba ni gwamnati tarayya ta kai ni abu ɗaya ne, ba su da bambanci ko ɗaya. Amma sai gashi yanzu jihar Benue din da Taraba sun ce su ba su yadda a yi wannan abin ba. So da harkar an sa siyasa addini a cikin wannan magana a ƙasar nan.
To sai dai a wani abu mai kamar mayar da martani ga 'ya'yan kungiyar, babban lawyer Femi Falana ya tsokaci akan batun fidda filayen kiwo, inda yake cewa
every state will not have a ranch, only states that desire ranches will have them, because under the Land Use Act, President Buhari does not have control over any land outside the Federal Capital Territory.
Femi Falana ya ce doka ba ta yadda a tilastawa wata jiha yin filayen kiwo ba, sai jihar da ta ga dama don kanta, saboda ko shugaban kasa ba shi da hurumi akan wannan, sai dai kawai a babban birnin tarayya Abuja, inda yake da cikakken iko. Femi Falana ya ƙara da cewa idan mun cire son zuciya,
but sentiments apart, we have to be serious about this matter. Ranching is not a new development in Nigeria. It's not a new phenomenon. The Ahmadu Bello regime, for the first ranch in Nigeria, was established in Cross River State.
Idan mun cire son zuciya, yin filayen kiwo ba sabon al'amari bane a Nigeria. Domin a jamhuriya ta farko an yi filayen kiwo, kuma ta farko an yi ta ne a jihar Cross Rivers. Abin jira a gani shine matakin da kungiyoyin arewa za su dauka a ƙarshen wa'adin kwanaki 30 da suka bayar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.